dit parce que vous savez que vous aimez le mot condo, ou bien est-ce que vous n'aimez pas le mot?
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa da kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 2 ga watan Mayu shekara ta 2024. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kammala, wato ta ce ta kammala bincike kan harin bam da wani jirgin saman ta ya kai kan masu dukin Maulidi a garin Tudun Biri na jihar Kaduna. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin karancin man fetur a Najeriya, kungiyar dillalan man sun bayyana dalilin su na rurrufe gidajen man su.
A yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba, amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba.
Rikicin siyasa na ci gaba da ta'azzara tsakanin gwamnan jihar Rivers da tsohon gwamnan jihar da ya gada, cike har da zargin barazana garin gwamna. Za mu kuma kawo muku cikakken rahoton tare kuma da shirin yanayi da muhalli, amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan ne shugaban Hamas Ismail Hameya ya ce mayakan Falasɗinawa na duba yiwuwar samar da wani ƙudurin tsagaita wuta na wucin gadi da Isra'ila. Hameya ya tattauna batun a lokuta daban-daban ta wayar tarho da babban jami'in hukumar leƙen asirin Masar Abbas Kaner da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, cewar wata sanarwar da Hamas ɗin ta fitar. Hamas ta ce za ta aike da wata tawaga zuwa Masar domin ƙara tattaunawa akan batun. Masu shiga tsakani sun samar da wani daftari da ya nemi tsagaita wuta na tsawon kwanaki 40 da sakin wani adadi da dama na bursunonin Falasɗinawa ta yin musayar sakin gomman Yahuda da ake garkuwa da su. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa rikicin da ake yi a Gaza da tashin hankali da ke ƙara ƙamari tsakanin Isra'ila da Hezbollah na ƙara ƙaimin baƙar wahalar da dubban ɗaruruwan yara da rikicin ya rutsa da su ke sha a Lebanon. Wani rahoto da UNICEF ɗin ta fitar a makon nan ya yi kiran da a gaggauta samar da tsagaita wuta na dindindin a Gaza a matsayin wani mataki na tilas domin kare rayuka da walwalar yara ƙanana da farar hula a Lebanon da sauran wurare. Mai magana da yawun UNICEF James Elder ya ce muddin ba a yi hakan ba, to shakka babu Lebanon na cikin haɗarin fadawa cikin gagarumin yaƙi da zai yi yin illa ga yara miliyan 1,300 da ke ƙasar da ma sauran yara da ke yankin. A ranar Alhamis ɗinnan ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alaƙar diflomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota, babban birnin ƙasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin na ƙare dangi. Petro ya ƙara da cewa idan Falasɗinawa suka mutu, al'umma ta mutu, don haka ya ce ba za mu bari al'umma ta mutu ba. Kalaman na Petro sun janyo hankalin ministan harkokin wajen Isra'ila Katz a cikin sauri, wanda ya kira ƙudurin na Petro a matsayin tukunci ga Hamas. Katz ya faɗa a shafin X cewa tarihi ba zai manta cewa shugaba Gustavo Petro ya zaɓi goyon bayan miyagu da ɗan adam ya taɓa sani da suka ƙona jarirai, suka kashe yara da mata, suka kuma yi garkuwa da fararen hula. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin wata tattaunawa da aka wallafa a ranar Alhamis ɗinnan cewa kuskure ne a ɗebe tsammanin mai da takamaiman martani ga mamayar Rasha akan Ukraine. Ya ce faɗin hakan rauni ne ga takabirkin da ake wa Rasha. A cikin hirar da ya yi da mujallar Economist, an tambayi shugaba Macron ko yana bisa kan bakan shi na samarwar, wato na sanarwar da ya fitar a farkon shekarar nan cewa zai tura dakaru zuwa Ukraine. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana wa mujallar hujjar cewa bai yanke tsammani akan komai ba, kamar yadda mutumin da suke magana a kai shi ma bai cire hula akan komai ba. Ya ce shakka babu an yi sanya matuƙa wajen shata iyaka akan irin matakin da ya kamata a ce an ɗauka akan mutumin da ba shi da wani buri face zalunci. Ya buga misali da abokan ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO da suka bayyana cewa ba za su tura tankoki ko makamai masu linzami da ke cin dogon zango zuwa Ukraine ba. Jami'an Ukraine sun ce wani harin da Rasha ta kai ta wato da makami mai linzami a ran Alhamis ɗin nan a wani ofishin aikewa da sakonni a kudancin birnin Odessa ya raunata mutane 14. Harin dai shine na uku a jere da aka kai wa birnin a wannan makon da ya yi sanadiyar mutane 8. Gwamnan yanki na Odessa Oleh Kerpa ya ce harin na baya-bayan nan wani ƙarin laifin yaƙi ne da Rasha ke aikatawa akan farar hular Ukraine. Rasha ta ƙaryata cewa tana kai hari akan fararen hula a mamayar da ta yi wa Ukraine, duk kuwa da cewa a zahiri tana kai hare-hare akan biranen Ukraine da jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami a tsawon sama da shekaru 2.
Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Rundunar tsaron Najeriya ta ce ta kammala binciken da take yi kan wani harin bam da jirgin samanta na yaƙi ya kai kan wasu jama'a da ke bikin Maulidi a garin Tudun Biri na jihar Kaduna. A cewar rundunar, binciken ya gano wasu jami'ai da laifin sakaci wanda ya haddasa harin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, inda kuma ta ce za a gurfanar da su a gaban kotun musamman ta soji domin hukunta su. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan kammala bincike dangane da jefa bam akan wasu masu maulidi a jihar Kaduna, yanzu hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce za ta gudanar da wasu jami'anta guda biyu a gaban kotun soji.
At this time, I want to speak briefly about the Tudun Biri incident that occurred in Kaduna State as the investigation has been concluded.
Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Edward Buba ke karin bayani, inda ke cewar a nan kuma nake son yin magana akan abin da ya faru a Tudun Biri. Ganin yanzu an kammala bincike, hukumar soji ta gudanar da bincike irin na kwakwaf akan al'amarin da ya faru a Tudun Birin a jihar Kaduna, har ma an fara daukar matakan ladabtarwa akan waɗanda ke da hannu a ciki. Saboda haka waɗannan jami'an sojin za a gurfanar da su a gaban kotun soji saboda lawar da suka taka na ko dai yin wani abu ko gaza yin wani abu da ta kai ga har abin da ya faru a Tudun Birin ya faru. Duk da haka ba zan yi ƙarin bayani sosai ba saboda wannan batu na gaban kotun soji. Amma fa duk da hakan dole ne fa a sani cewar abin da ya faru kuskure ne, kuma ɗan maulidin da aka kashe an yi kuskuren ɗaukar su a matsayin ƴan ta'adda ne. Yayin da muke ƙara mika saƙon ta'aziyyarmu, muna fatan hakan ba zai ƙara faruwa ba, don za mu ke ɗaukar matakan kiyayewa a nan gaba.
It is hoped that there will be no more repeat of strikes on non-combatants in our ongoing operations.
To yanzu sojoji nawa ne kuke sa ran za ku gurfanar da su a gaban kotu?
Number of personnel involved, there are 2 of them.
Sojojin da za a gurfanar guda biyu ne, wato adadin su su biyu ne, guda biyu, daya biyu, wato guda biyu.
That's the much I can say. There are 2 of them. 2.
Kalaman Major General Edward Buba, Daraktan sashen cibiyar tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. A gefe guda kuma, masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya irin su barista Yakubu Salibawa da tun da farko suka ɗaga murya akan wannan batu, ya ce suna maraba lalai da wannan mataki.
Na ɗaya da yake ni kaina na kan yi kesa-kesai a court martial, to na san yanda soja daidai gwargwado yanda suke gudanar da al'amuransu musamman in abu ya shafi irin wannan abin da ya faru a Tudun Biri. Na ɗaya, soja ba kamar 'yan sanda ba ne, bari ba ka taƙaitaccen misali. Yau idan kai harbi, police za su ce accidental discharge, wato accident. Shi soja idan ana maganar weapon ko kuma makani shi bai san kuskure ba suna da wannan su ba ruwansu da wani accidental discharge idan kai ke har kai abu irin wannan sai su hukunta ka kuma yin hakan zai zama da taimako ma'ana to a soja ba kuskure aka zo irin wannan al'amura kuma abinda suka yi din zai taimaka because I mean rayuka da yawa sun so wanta to zai kyau a gubarar da su gaban wannan kuliya ta soja a iya sanin me ya faru menene basiba me ya kamata da sun yi sai ya kara sa kowa musamman mu abinda muke magana a lauyoyi kullum muna magana mutane su zama da hatara kuma mun yi na'am da shi ayi haka
barista Yakubu Salabawa Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan Mainakaina yanzu haka ana ci gaba da fama da matsanancin karancin man fetur a Nigeria lamarin da 'yan kasar ke cewa yana ƙara jefa rayukan su a cikin ukuba to sai dai yayin da al'umma ke dora akasarin alhakin matsalar akan dillalan man da suka rurrufe gidajen man su a nasu bangare kuma dillalan man sun ta'allaka hakan da rashin biyan su haƙoƙin su daga bangaren hukumomi wakiliyarmu a Abuja Halima Abdurrauf na dauke da ƙarin bayani
Suna na Maman Princess gaskiya ina shan wahala gurin samun mai ina da injin na nika ina murkade tun da safe naje ina ta neman mai ban samu ba lita daya ma da kyar na samu a gidan mai na siya lita daya 860 a nan Abuja zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganan mai din nan
wata yar Najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki batun karanci da tsadan mai abu ne da ya kara tsana musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na kasar lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a Sokoto, Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga 900 sama na yan bumburutu kuma akan kusan naira 2000 shin ina matsalar take mun ji ta bakin shugaban kungiyar Ipman Rashin Jihar Zamfara Alhaji Siraju Yahaya Kamba wanda ya ce rashin biyan haƙoƙin su ne sanadi yar matsalar da ake ciki
bisa ga alƙawla waɗanda ke tsakanin mu da ma'aikatan nan wanda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman haƙoƙukan mu ta hannun su waɗanda suka kai yawan naira biliyan 200 aka dauki alƙawlin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana 40 a cikin kwana 40 da muke ciki an samu an biya biliyan 13 muna neman balance ɗin kuɗin mu kwana 40 da suka dauka lokaci ya riga ya wuce mun nemi muje ta bakin su kuma mun kasa samun muje cikakken bayani na ina a kwana wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa dauko ɗinnan kayan a inda muke daukar su ai abu dai ne muke so shine kudaden nan ina son mutane su fahimta ba kudade bane waɗanda muke jira daga gwamnati kudade ne waɗanda aka cire cikin kudaden mu tsari haka yazo da shi a yanzu ba za mu ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci ci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba
a nasa bangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na kasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lalle akwai bashi amma ba wai za su rika rike kudaden su da gangan ba
sunana Faruk Ahmed ne jagoran ma'aikatan NMDPRA don midstream and downstream gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers da moman da amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kudin fa mu muna karba ne mu baya ba wai kudin wai muna ajiye su bane saboda haka mu ma muna bin marketers kaman Dapman da Moman wato major marketers kudin da ya kamata su biya in sun biya sai mu kuma biya masu motocin mu masu dukkan mu amma ba kudin hannun su ba saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya ba wai lalle sai mu samu kudi da yawa kamar misali jiya mu riga mun ba da umurni da muka samu kudi daga marketers mu samu wajen biliyan 10 ko mun riga mun ci a biya marketers amma muna biyan shi akan layi wanda ya zo farko shi zai samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta meeting da su muna gaya musu sun san komai amma da zai kawai ba su san sani ba mu fata su cire aikin su saboda me to ba su ma yan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa
bangaren Ipman dai ta nuna shakunta akan ikirarin company NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai company NNPCL daga bakin babban director yada labaran sa Olufe Minister Michonne ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako. Da muka ziyarci wasu gidajen mai dake da kaya a birnin Abuja a yau Talata, ana sayar da kowace lita tsakanin naira 860 zuwa 1,000, a yayin da ɗan bumburutu ke sayar da nasu akan naira 1,300 sama. Duk kokarin ji ta bakin kamfani NNPCL kan cece kuce a bisa ko akwai wadatar mai ta sakon karta kwana da kiran wayar tarho a yayin hada wannan rahoton da ya citira Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Halima Abdurrauf. Daga batun karancin man fetur kuma sai nasa wato rikicin siyasa a jihar Rivers dake kudancin Najeriya, inda rahotanni ke bayyana cewa takaddama na ƙara zafafa tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da tsohon mai gidansa a siyasance kuma tsohon gwamnan jihar Nyesom Wike. Rahotannin baya-bayan nan sun ruwaito jam'iyyar PDP a jihar tana zargin cewa ana yi wa gwamnan barazana ga rayuwarsa, zargin da bangaren tsohon gwamnan Wike suka musanta. Wakilin Mulamido Abubakar ya aika mana da rahoto.
Jam'iyyar PDP dai a jihar Taribas ta ce wani Mr. Bright Amawule, wanda ke zaman dan gani kasheni na tsohon gwamnan jihar Taribas, shine yayi wasu kalamai ga gwamnan jihar Taribas Mr. Siminalayi Fubara, kamar da yadda wani kusa a cikin jam'iyyar ke fadi.
Sunana Alhaji Yakubu Aliyu, wato ni ne shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP na ƴan arewa mazauna jihar Rivers. Abinda muka sani dai bayan nan abin da ya faru shine shi kakakin majalisa na bangaren Wuke, wanda yake jagorantar wayannan ƴan majalisa da suke wa shi gwamnati wayi, honorable Bright Amehule, yake yi wa gwamnati gargadi cewa idan bai tsawatar wa magoya bayansa ko kuma shi da kansa bai daina cin mutuncin mai gidansu ba, to ya tabbatar they will come after him, ma'ana a turanci kenan, a Hausa kuma shine za mu zo gare ka.
Shi ma wani Musa Paul Kubani dake zaman dan bangaren tsohon gwamnan jihar Taribas Barisa Yesom Wuke yace,
one of the problems you are having here is that those that are supposed to intervene, those that are supposed to call the parties to order are taking
some. Yana cewa ne muke da goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Taribas Mr. Yesom Wuke, kuma muna da incin magana a kowane lokaci, inda kuma matsalar take wadda ya kamata tun farko jama'a su saka baki, to amma matsala ta riga ta girma kuma mutane suna goyon bayan bangare daya, haka kuma zargin da ake muna ba gaskiya bane. Mu ne muka kafa gwamnatin jihar Taribas kuma muka sha bakar wahala.
Loyalty is very 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 important and necessary.
Shi ma wani dan jihar Taribas dangane da wannan rikici yace,
as far as I'm concerned, because even
yana cewa ne sunana Dick Saroni, kuma dangane da abin da ke faruwa a jihar Rivers da kuma zargin da ake yi duka sauki burutsu ne, ko da ke dai na san cewa Mr. Bright yana hawan mota mai sulke wadda hukumar babban birnin tarayyar Abuja ta bashi, saboda haka wannan rigima ba karama bace. Muna kira ga hukumomi da su shigo cikin wannan lamarin. Kaga a baya da shugaban Najeriya ya saka baki a ciki an samu sauki, masu shari'a akan al'amuran yau da kullum sun ce din ba tashi tsaye ba dangane da rikicin gwamnan jihar Rivers da kuma tsohon mai gidansa. To labudda wankin fulla zai kai dare. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullun a Najeriya.
Wato abin da ke faruwa a jihar Rivers abu ne wanda masu hangin nesa sun jima da hango irin wannan matsayi da ake ciki. A ce an waye gari wani bangare a jiha ba ta hannun gwamna mai ci ko kuma gwamnati mai ci, saboda karfi da wannan bangare ke da shi ko kuma mu ce yana tare da gwamnatin tsakiya. Wannan shine abubuwan da yake faruwa har akai ga cewa shi waɗannan bangare an sa wani ya fito yayi bayani mai hatsari da bangaren tsaro da kuma ci gaban zamantakewa da zaman lafiya da ake fama da shi a wannan jiha. Wannan al'amari kuma gaskiya in ba a tashi a tsaye an yi maganin sa ba, to tabbas abin da yake fitowa daga bakunan kowane bangare shi zai faru, wanda za a waye gari jihar ta kasance babu mai ita, domin tsaron da ake dan jin daɗi yanzu zai za a waye gari babu shi, mai ma'ana za a waye gari babu gwamnati kwata-kwata, har sai ya kasance gwamnatin tarayya ta tashi ta a tsaye ta aiwatar da ƙarfin da take da shi domin kawo zaman lafiya a wannan jiha. Idan kuma ba haka ba, abin da zai faru zai kasance ya fantsama har wasu bangarorin Najeriya.
To sai dai kuma duk kokarin da ni na jin ta bakin hukumomin tsaro a jihar Rivers ya citura. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To gaida Lamido Abubakar. Masu saurare, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne akan illolin tsuntsaye jambaki, killer bird da harshen Turanci, waɗanda jihar Bauchi ta ware naira miliyan 45 don magance su. Baya ga irin barnar da tsuntsayen suke yi wa tsirrai, akwai kuma hadarin da ke tattare da feshin maganin da ake yi don kawar da su, a cewar Malam Ilyas Abiyu Gital, mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawara akan al'amuran noma.
Garin yadda za a yi da su akan samu illa shine yadda ake kashe su. Don kaga tunda na ce muka za su ci wannan abinci a wuni, to a shekara ai za su kawo yunwa a ƙasa. Shi yasa kake ganin duk shekara ake je a nemi inda suke a kashe su. Abin da yasa kuma ba a bari wai sai lokacin da suke tafiya, da za a bi su da jirgi a kashe. To maganin da ake kashe su da shi din yana da illa wa muhalli ƙwarai da gaske. Duk abin da wannan magani ya taba, wasu tsuntsaye ne wanda ba su da illa, a'a zuma ne ko dan zuma wanda ke taimaka mana, a'a daidai da suke wajibila akwai ruwan sha, maganin ya fada ruwan sha, duk abin da ya zo ya sha ruwan nan zai masa illa. A kwarin da za su dauki wannan tsuntsun su ci ko kuma wasu abubuwan da za su ci tsuntsun da wannan maganin ya kashe a hanya, su ma za su mutu. So gaba ɗaya kaga gurɓacewan muhalli ya samu. Shi yasa yawanci ba abin su a kashe su a sama, akan bi su ne inda suke sa kwannan, saboda shi din ma sai an yi dabara inda suke sa kwai na kusa da ruwa, sai a je a fafare su su bar wurin, sai sun je inda ake gani illan su ba yawa, sai a je su inda suke sa kwai din a fesa musu wannan magani mai guba sosai din, sai su mutu. To shi din ma aka yi kokarin a ga cewa sauran dabbobi masu iya cin tsuntsaye ba su je sun ci ba, saboda su ma za su mutu kuma za su bata muhalli. So wannan shine babban illan su.
A nasa bangaren kuma, shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchi, Dr. Ibrahim Kabir, ya yi dauraya ne akan tsarin carbon financing.
Ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli, ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing, wato a biya wani aiki da zai iya ragewa. Misali yanzu za ka samu cewa akwai project, misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana, misali solar. In aka yi amfani da shi kwarai da gaske, tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki. To wannan shi na solar din, aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi, to zai rage adadin kididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na iskar gas. So a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi, abin da ake cewa carbon finance shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wanda ya fito daga kamfanoni ko kasashe da su ne suke gurɓata muhallin nan, sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurɓata din ko iskar da suka fitar zai je shiga, shine maganar tsirrai da dashe-dashe. Ko kuma a siya amfani da kuɗinsu wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas. So an haɗa waɗannan abubuwa guda uku gabaki ɗaya, kamar yadda na faɗa a farko, abubuwa ne masu alaƙa da juna. Shi carbon credit kamar lasisi ne da ake bayarwa tsakanin ƙasashe ko kuma tsakanin kamfaninnika, na cewa ga adadin abin da za su iya sakewa a lokaci kaza na iskan carbon. Shi kuma carbon market kamar nan ne umbrella ɗin, ko ka ce kasuwa da ake iya kasuwanci tsakanin ƙasashe da ƙasashe ɗin ko tsakanin kamfaninnika. Shi kuma carbon financing da kuɗi ne da ake samar da shi daga wannan harka ɗin, daga wannan harka ko wannan kasuwa ɗin, a yi amfani da shi wajen rage watsa ita iskar carbon ɗin, kuma a yi amfani da shi wajen ganin cewa wadda ma aka riga aka watsa ɗin a cikin muhalli ta samu wurin da za ta je ta samu kamar tsirrai, saboda rage illa a kan muhalli.
A wani bangaren kuma, la'akari da irin hadarin da ke tattare da tsarin haƙar rijiyoyin burtsatse da ake amfani da shi a duniya, wanda ya kasance silar wani taro na masu ruwa da tsaki a fannin haƙar rijiyar burtsatse a fadin duniya, wanda kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse ta duniya, ko kuma ALDROP a turance, ta shirya cikin watan Afrilun da ya gabata a nan Amurka, kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar na Najeriya Abubakar Musa Macika, wanda halarci taron, ya yi bayani.
Shi ne aka kawo sabuwar hanya yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohole ya gurɓata. To wannan taro makasudin shi akan abubuwa guda, sabuwar hanya ta gina rijiyar, sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting, a yi separating contaminated water da pure clean underground water.
Wani ƙalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohole ko kuma haƙan bohole?
Wato ƙalubalen guda ɗaya ne ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsatse, akwai waɗanda ba su san aikin ba, sun ga ana aiki la ana samun alheri sun shigo. Na biyu kuma waɗanda ake ma aikin, su abinda suke so sauki, wanda Bahaushe ke cewa arhaba ta ado. Yanzu misali wanda bai san yaya rijiya take ba, idan ya zo za a yi masa borehole sai ya ce okay, akwai kamfani na ɗaya, na biyu, na uku, bari ya bi ya ji wane kamfani ne ya fi sauki, to nan matsala take. Idan aka ce ana neman sauki, akwai casing and screens iri daban-daban, da mai kyau da mara kyau. Idan kana neman sauki sai a samu ka mara kyau, baka sani. To uwa ubatun da muna magana akan grouting, grouting din nan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical. To kuɗi ne ba kaɗan ba. So in sauki kake so sai a ce okay, to a cire grouting, tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba. To an cire kudin grouting sai da kudi ya yara. To waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu, har ya kai ga mutane na rasa lafiyar su, har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa. Sai mutane sun gane, bayan sun gane kuma sai sun san su wane ne masu aikin borehole na gaskiya, waɗanda suka san shi, kuma wane ne zai sa musu kayan aikin da ya cancanta a yi borehole da shi. To waɗannan abubuwa idan mutane suka gane, aka riƙe, aka bi shi, shikenan za a samu matsala za ta kare.
Ai sauraro, iya abinda lokaci ya bada dama kenan cikin shirin na wannan makon. Amma zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Kabir, Alhaji A.M. Macika da Alhaji Ilyasu Aliyu Gital, da kuma lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Abdul Wahab Muhammad da Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Murtala, takaice a ranar Alhamis ɗinnan ne shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce mayakan Falastinawa na duba yiwuwar samar da wani kudirin tsagaita wuta na wucin gadi da Isra'ila. Haniyeh ya tattauna batun a lokuta daban-daban ta wayar tarho da babban jami'in hukumar leƙen asiri ta Masar Abbas Kanel da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, cewar wata sanarwa da Hamas ɗin ta fitar. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa rikicin da ake yi a Gaza da tashin hankali da ke ƙara ƙamari tsakanin Isra'ila da Hezbollah na ƙara ƙaimin baƙar wahala da dubban ɗaruruwan yara da rikicin ya natsa da suke sha a Lebanon. Wani rahoto da UNICEF ɗin ta fitar a makon nan ya yi kiran da a gaggauta samar da tsagaita wuta na dindindin a Gaza a matsayin wani mataki na tilas domin kare rayuka da walwalar yara ƙanana da farar hula a Lebanon da sauran wurare. A ranar Alhamis ne shugaban Colombia Gustavo Petro ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yanke alakar diplomasiya da Isra'ila a matsayin martani ga yakin da Isra'ilan ke yi da Hamas a Gaza. Da yake magana a yayin wani maci a Bogota babban birnin kasar, Petro ya bayyana shugabancin Isra'ila a matsayin shugabancin ƙara dangi. Petro ya ƙara da cewa idan Falastinawa suka mutu, al'umma ta mutu, don haka ba za mu bari al'umma ta mutu ba.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga saƙon taya murna zuwa ga iyalan Honorable Inusa Kaigama Lawan bisa auren ƴarsu Fatima Inusa Kaigama da aka fi sani da Ummi, za a ɗaura auren ne a gobe Juma'a 3 ga watan Mayu a masallacin Juma'a na 3 bedroom quarters da ke damaturin jihar Yobe da karfe 2 na rana. Haka ma muna taya murna ga abokin aiki Bello Abdullahi Abubakar Jayi na gidan rediyon Bishin FM Sokoton Najeriya bisa samun ƙaruwar ɗan namiji a jiya Laraba, da fatan Allah ya raya mun bada wato ta ya sauya abin ɗaukar tsakanin biyu. Yanzu ka madadin Hauwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Reda Gresham da ta haɗa sautin ta kuma ba da umarni tare da taimakawar Sarfilu Hashim Gumel. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam. Assalam.